This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 28 ga watan Afrilu da shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zara, ana ci gaba da kokari ta fannin diplomasiya a yau Lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade a Najera da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Wani babban jami'in kasar Qatar ya buƙaci Isra'ila da Hamas da su himmatu sosai su kuma dauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da muhimmanci. Kama daga New York zuwa California a nan Amurka, ɗaliban da ke zanga-zanga a kan yaƙin Isra'ila da Hamas suna kwana a cikin tantuna a harabar jami'o'i.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke yankin Niger Delta dangane da wata gobarar tankan mai da ta sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An ci gaba da kokari ta fannin diplomasiya a yau Lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade a Najera da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harahare ta sama da kuma yin lugudan wuta akan yankin da yaki ya daidaita. Wani sabon bidiyo na wasu mutane biyu da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su tun bayan harin da kungiyar ta kai a ranar 7 ga watan Oktoban bara ya haddasa suka da bacin rai sosai a Isra'ila, inda masu zanga-zanga a kasar ke ci gaba da matsawa gwamnatin lamba akan ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Haka kuma kasashen duniya na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su game da tabarbarewar ayyukan jinkai a Gaza, inda shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin agaji ke gargadin cewa farmakin da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafa da ke kudancin kasar zai shafi farar hula da yawa. Shugaban Falasdinawa Muhammad Abbas ya yi kira ga Amurka a yau Lahadi da su taka wa Isra'ila barki a shirin ta na mamaye yankin Rafa, abinda ya ce zai zama wani babban tashin hankali a tarihin Falasdinawa. Wani babban jami'in kasar Qatar ya buƙaci Isra'ila da Hamas su himmatu sosai su kuma dauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da muhimmanci, a lokacin da yayi wasu hirarraki da kafafen yaɗa labaran Isra'ila, yayin da kuma ake ƙara matsawa bangarorin biyu lamba akan su yi kokarin cimma yarjejeniyar sulhu da za ta sa a sako sauran 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da kuma yiwuwar tsagaita wuta a yakin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi a Gaza. A yammacin jiya Asabar ne aka wallafa hirarrakin da jami'in ya yi da jaridar Haaretz ta masu sassaucin ra'ayi da kuma kafar yaɗa labaran IPBC. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ta lashe takobin mamaye birnin Rafa da ke kudancin Gaza, duk da damuwar da kasashen duniya ke nunawa akan dabban Falasdinawa da suka fake a can, yayin da kuma bangarorin biyu ke kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Qatar ce babbar kasar da ke shiga tsakani a tsawon lokacin yakin Isra'ila da Hamas. Tare da Amurka da Masar, Qatar ita ma ta taka rawar gani a zaman shawarwarin da aka yi da suka kai ga tsagaita wuta a yakin na wani dan lokaci a watan Nuwamban bara, har aka kai ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su da yawa. Bangarorin sun sha ganawa tun daga lokacin, amma har yanzu ba a cimma sulhu ba. a wani abu da ke nuna takaici a makon da ya gabata kasar Qatar ta ce tana sake duban matsayinta na mai shiga tsakani to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu Rundunar ƴan sandan jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta yi ƙarin haske dangane da wata gobarar tankar mai da ta yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
Mummunan gobara da ta tashi kusa ga kamfanin LMA Petrochemical a birnin Port Harcourt a baya-bayan nan rundunar da ta ƴan sanda ta ce wata babbar motar tanka da ke dauke da mai ita ce ta yi hadari a tsokin al'ummomin na jihar Taribas inda kuma nan take mai ya malala inda aka tabbatar da mutuwa tare kuma da jikkata mutane da dama akalla motoci 70 ne suka kone kurmumus DSP Grace Rengi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Taribas kuma na tuntube ta ta wayar salula
four persons I was loading I was moving and my mother truck they now collided that was what caused the fire outbreak yes
Tana cewa ne akalla mutane hudu ne suka halaka kuma wasu da dama suka samu raunuka sakamakon wani tafo mugama da motoci biyu suka yi kuma nan take wuta ta tashi inda mai ya malala tuni dai waɗanda suka jikkata muka garzaya da su zuwa asibitoci daban-daban na birnin Port Harcourt haka kuma kawo yanzu al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a inda lamarin ya faru kuma zuwa yanzu jami'an mu na ci gaba da kai komo domin tabbatar da komai na tafiya yadda ya kamata. Shi ma wani ganau da ke da alaka da wata da ta rasa ranta ya ce.
The issue is very painful and we are not praying for this. And next time we are advising government to be respond in time.
Yana cewa ne sunana Daniel muna cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan lamarin da ya faru dama motoci ne guda biyu suka yi tafo mu gama. Kuma gaskiya muna cikin rashin jin daɗi sakamakon abin da ya faru kuma wani abin takaici shine wata mata ta rasa ransa da take cikin wata karamar mota siyana wannan dai hadari na trailoli biyu shine ya janyo hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi bayanai dai yana nuna cewa waɗanda suka mutu sun haura kirarin jami'an tsaro na cewa mutum hudu ne suka halaka Alhaji Dalladi Zaria shine shugaban kungiyar masu manyan motoci da ke da kon kaya na kamfanin na Indroma a jihar Taribas yace
to a hakika dai abin da ya faru bai yi dadi ba saboda wata tanka ta dauko mai daga refinery kan hanyar ta tafiya a nan daidai inda Roma tankan nan ta lalace to kasan direbobin mu da rashin hakuri suka zo wani mai kifa yana kokarin ya wuce da sauri saboda ya biya bukatun shi ya zo ya goji wannan tankan tankan nan ta samu matsala tanki ya fashe mai ya dinga zuba kadan da al'asar din yana ta gangara yana gangarawa to mukaddari cikin dare kawai inda man ne ya gangara yana so kawai sai wuta ya tashi sai biyo wannan harcen mai da ya gangaro ya zo har inda motocin nake kuma Allah ya kaddara akan titi na zuwa inda Roma ana gyaran hanya masu gyaran hanyar nan an kashe hanya daya ana gosulo to daga nan fa wuta da ya tashi ya dinga bin kan motoci yana mutane suna gudu to abinda muka tashi da shi shine cikin dare Allah mutane kusan 28 sun mutu har da wata mata tana zaune cikin siyana mai ciki a ciki dai ga zahiri tana zaune kuma da cikinta amma ta kone kurmus a cikin siyana so yanzu dai an kirga motoci manya-manya da kanana wanda za a ce ga sunan kusan mota 70 duk sun kone gaba ɗaya kurmus daga nan park inda Roma ta ba mu rinka faka motoci ba ma iya turo mota zuwa cikin kamfanin Silodi yanzu dai an tsaye da komi muna sa ran kila sai an kwakwashe wannan motocin da suka kokone sannan za a ba mutane su ci gaba da zirga-zirga
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria
A gaida Lamida Abubakar Sokoto yanzu kuma ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Kama daga New York zuwa California a nan Amurka. Daliban da ke zanga-zanga a kan yakin Isra'ila da Hamas suna kwana a cikin tantuna a harabar jami'o'i. A daidai lokacin da wasu jami'o'i suka dauki matakin tare sansanonin masu zanga-zangar tare da kama wasu da yawa bayan bayyanar rahotannin nuna kyama ga Yahudawa. yayin da ake ci gaba da samun karuwar adadin waɗanda suka mutu a yakin Gaza. Masu zanga-zanga a fadin kasar suna neman makarantu su yanke hulɗar kuɗi da Isra'ila, su kuma ƙauracewa kamfanonin da suka ce suna asasa rikicin. Wasu ɗalibai Yahudawa sun ce zanga-zangar na shafar su, ana nuna musu kyama har suna fargaban shiga harabar makarantunsu. A jami'ar Columbia da ke birnin New York, inda aka yi gangamin farko wanda ya kawo bazuwar zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa a fadin kasar, ɗalibai da mahukuntan jami'ar na tattaunawa, a cewar jami'ar a cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya Asabar. Ana ci gaba da yin tattaunawa tsakanin hukumomin jami'ar da ɗalibai. Muna so mu tabbatar da cewa babu gaskiya akan ikirarin za a kulle makarantar ko a fadda ɗalibai daga makarantar, a cewar sanarwar hukumomin jami'ar ta Columbia. Duk da cewa jami'ar ta sha sanya wa'adanta da sansanin masu zanga-zangar ta ɗage shi, jami'ar ta tura wani saƙon imel ga ɗalibai wanda ya ce sake kawo 'yan sanda makarantar a wannan lokacin ba zai yi tasiri ba. A gobe Litinin ne za a gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokokin ƙasar Togo bayan wani garan bawul da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar da ya kawo rarrabuwa sosai, wanda 'yan adawa suka ce zai ba shugaban ƙasar Faure Gnassingbé damar ƙara tsawaita wa'adin mulkinsa da ya kwashe shekaru da yawa yana yi. Faure Gnassingbé ne ke mulki a ƙaramar ƙasar da ke yammacin Afirka kusan tsawon shekaru 20 bayan da ya gaji mahaifinsa Gnassingbé Eyadema, wanda ya yi mulki a ƙasar kusan shekaru 40. Masu sukar lamiri sun ce za a tsawaita wa'adin mulkin gadon siyasa a ƙaramar ƙasar da ke yammacin Afirka sakamakon garan bawul ɗin da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. An sami mabambantan ra'ayoyi a tsakanin jama'a akan titunan Lome babban birnin ƙasar da ke bakin gabar teku game da zaben. Komlan Gato mai fenti ne ya ce yana fatan za a samu sabon shugaba a zaben da za a yi, amma bai da tabbas za a yi zaben gaskiya da adalci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu waiwayo nan birnin Washington DC da ke Amurka. To a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren VOA da gwamnonin Najeriya, wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da suka hada da gwamnan jihar Jigawa da Kebbi da Sokoto da kuma Naija. Abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna ya mika tambaya ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto kamar haka.
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Engineer Idris Gobir, kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara akan lamuran tsaro na hore baɗu ya ziyarci Sokoto, inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro, inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun 'yan bindiga. Sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin, rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar Gada da kuma wasu garuruwa na gabacin Sokoto, inda nan ne yankin da aka fito. Shin ya kuka ji ba a ji gwamnati kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a farar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai, amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba, haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba. Shin haka na nufin kun amince, kun yarda da abin da ya faɗa kenan, kun yarda da kalaman cewa an samu nasara 100% akan sha'anin tsaro?
Alhamdulillah Murtala, abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya akan sha'anin tsaron Najeriya ya yi na hori baɗo a Sokoto, akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su yi dubi ta fannin da ya ɗauke wannan maganar. Akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo, akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa, kamar irin mutanen da a 'yan makarantar da aka ɗauka daga jihar Kaduna aka ɓullo da su har zuwa jihar Zamfara, da kuma wasu irin 'yan matan gusa da sauransu. A hakika da gaskiya shi mai ba shugaban ƙasa shawara muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu, wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi. Na biyu, waɗannan nasarori da anka ci wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo wannan mutane sune waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban ƙasa Shawararo na Baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group din sune yake magana cewa an samu don an karɓo su amma akwai individual ne waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin Sokoto akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kaso an kama shi wanda wasu in kawai ba gwamnatin jaha ba ko kuma irin jami'an DSS da sauransu ba masu da information na cewa an dauki wani ko an kama wani su su kaga waɗannan wanda sun suna da irin wannan case za su ce ai suna da sauran mutane a hannun yan ta'adda amma idan kaddi ga waɗancan su ko wanda aka kama wanda group ne idan gagarumin nasara ce misali a ce an dauko mutane tun daga Kaduna yan makaranta gaba daya an zo da su har jihar Zamfara kuma daga ƙarshe an ci nasara amso su an maida su haka kuma wanda aka zo an ka dauka daga Sokoto daga Gada wanda ka san su ma a can jihar amso su su ma an maida su to waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai
so kana gani kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a fini shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaki da 'yan ta'adda
a fito shi gaban ƙasa
kaman ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan bayanan sun isa a ce su ne ke gaban shugaban ƙasa a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda
a'a bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da 'yan ta'adda a Najeriya
mataimakin gwamnatin jihar Sokoto kenan injiniya Idris Muhammad Gubir da ya amsa tambayar zauren VOA yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida a Kamaru tare da Muhammad Bashir Ladan
Zango ma ko cin mutum yi ba shi sauyin na dan jarida a dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba
Masauraro assalamu alaikum barkanku da shigowa dandalin ƴan jarida sunana Muhammad Bashir Ladan na daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a yau muna tare da Zakari Sado wakilin GW a kasar Kamaru tare kuma da Khadijatu Isa wacce ƴar jarida ce a gidan tashar wato a tashar Hausa 7 tauraruwar al'umma Malam Zakari Sado barkanku da kasancewa tare
barka Muhammad Bashir Ladan na muka fatan alheri na gaida masu sauraro mu a fadin duniya
Madalla Zakari Sado shi kuma Khadijatu Isa kamar yadda muka faɗa a jarida ce a tashar Hausa 7 tauraruwar al'umma malama Khadija barka da zuwa fa wannan faje
barka da wannan tashar malam Bashir na yiwa lokacin masu sauraron mu fatan alkhairi
to kasashe da dama ciki har da Kamaru na nuna bukatar shiga kungiyar BRICS da ta wato ta kasashe masu tasowa da ta fuskar tattalin arziki da take shirin kalubalantar babakerin kasashen yamma wannan farko mu dole zamu tattauna akan shi Malam Zakari Sado da farko mu da kan wannan magana aka ji kawai labari ne a cikin jaridu muka karanta inda muka samu labarin cewa kasashe da dama daga ciki akwai Zimbabwe har da Kamaru ita kasar mu in da suka kwaito da su kulla kawance na tattalin arziki tare da kungiyar BRICS ko ya kafa yanci wannan ma
eh to Muhammad Bashir Ladan abu ne wanda zamu ce tuntu da muke jira ka san wata sabuwar gurguwa ta kunno kai musamman ma ka san kungiyar BRICS kasashe ne waɗanda ke ba ma wato kasashe waɗanda ba su da karfin tattalin arziki ko kuma waɗanda kasashe yamma ke ganin cewa su ba su kai komai ba to kungiyar BRICS na ba su damar kasancewa a cikin wato wannan kungiyar domin su tafiya tare su tsaya tare kasancewa Kamaru ta nuna wato aniyar shiga wannan kungiyar duk da cewa dai gwamnatin Kamaru bata ce kufin a halin
yanzu ba
yawa amma da akwai alamu wanda ke nuna cewa bai yiwuwa ne Kamaru ta kasance a cikin wannan kungiyar da yake idan ka tuna 2023 yayin taron da aka yi Afirka ta Kudu prime minister da yake yawo da shugaban kasar Kamaru Fulbiya to wannan alamu ne wanda ke nuna cewa mai yiwuwa ne kasar Kamaru ta kasance a wannan kuma abu ne mai kyau mun bashira ta fannin wato tattalin arziki kasan kasar Kamaru na fuskantar babban kalubale saboda waɗancan kasashe da ke kawance da ani kasar Kamaru tun sun shekaru 60 yau babu wani abin da suka wato taimaka ga wannan kasar sai dai neman dukufar da ita da kuma ganin cewa ta kasance ita ba komai bane amma da yake ita kungiyar BRICS ta nuna cewa kasashe ne kungiya ce wacce ke taimaka ma kasashe mauta sowa dole ne kamar to haɗa kai da ita domin ganin cewa ta bunkasa tattalin arzikin ta saboda ai ni kungiyar duba ba kungiya bace wacce take zuwa daukan albarkatun kasar ku kungiya wacce take ba ku dama ku sarrafa albarkatun kasar ku kuma ku yi amfani da shi ku da yake tamata amfana amma ya kasance wato hada-hadar kasance kasance wato 50-50 ba me wato zaluntar wani
haka
to ka gani wani abu ne wanda gaskiya ni a matsayin dan jarida na ji dadin jin wannan labarin ko da yake har yanzu ne kamar da nace dazu muna jiran gwamnatin kamar ta fito ta
haka dai gwamnati har yanzu bata furta ba bata Khadijatu Isa me yake take fahimta kan wannan labari da aka samu cikin jarida tambaya fata ma da zan iya yi tace wato wani amfani wani tasiri kawance tsakanin Kamaru da kungiyoyin BRICS zai iya wato zai iya haifarwa
a gaskiya zai iya haifar da abubuwa da dama saboda idan ka duba kasar Kamaru a farko bangaren tattalin arziki an samu durkushewa musamman ma a yanayin kayan masarufi da man fetur da sauransu yanayin da al'umma ke kokawa a wannan bangare kuma idan ka duba wato membobin wannan kungiya ta BRICS zaka ga cewa kasashen su sun kasance wato kasashe su bunƙasuwar tattalin arziki idan har gwamnatin Kamaru ta tabbatar da hakan za ka ga cewa idan suka kulla kawance to ina ga cewa nan kusa da shekaru za a ga yadda wato tattalin arzikin kasar Kamaru yake haɓaka inda al'umman kasar a gaskiya za su ji daɗin yin haka saboda durƙushewar tattalin arziki yana ta kawo mana koma baya a ƙasa to
wannan dai kin yi magana wato akan wayannan kasashe ba mu sanar da wato masu sauraro ba wato in ana BRICS nan wato da Brazil kenan
Brazil da China
Russia India South Africa Africa ta kudu kenan eh to an samu karin Saudi Arabia Iran
Habasha
Misra da kuma Habasha daga cikin su dai to lallai kuwa kamar yadda Hadiza ta tafada ina za mu dawo kai Hadiza eh alamu sun nuna cewa lallai wayannan kasashe ne wato da suna da arziki sosai idan ka duba kamar Russia a yanzu haka ita ake kirga a matsayin wato kasa ta farko a fannin tsaro ana duba kasa kamar Sin China ita ce ta farko a fannin tattalin arziki Brazil tana daga cikin waɗanda suka fi aikin noma
sosai kuwa
ga Saudi Arabia ga Iran waɗanda ake kirga su cikin tattalin wato man fetur da sauransu wato wannan man zakar sabishin shi kadan shi ya isa ya kwadaitar da Kamaru da sauran kasashen nahiyar Afrika da su je ga BRICS
zan kara maka da Afrika ta kudu wacce ta ke farko a Afrika
haka
to ka gani waɗannan kasashe zakaru ne a duniya wanda bayan da za ce bayi da su ba ko da yake da akwai wato rashin zan ce daidaito hankula ko kuma kawuna tsakanin su da wasu kungiyoyin na ainihin turawa wanda bana bukatar kiran suna nan saboda ainihin ni ban daga cikin waɗanda suke da wani ra'ayin mu ra'ayin mazanjiya ne wato waɗanda suke ma Afrika aiki da su muke yi idan ka duba waɗannan kasashe da kanisa fa Muhammad Bashir ladan kasashe wanda suke da karfin tattalin arziki China a yanzu hakan nan ni a wajena ita ce farko ko da yake ana kiran suna Amurka amma zahiri a kasuwanci da sauran su China ta fi kowa da kuma yawa duniya idan ka duba Libya mabinta India bayan ta a yanzu hakan ana ganin India ce kasa ta farko mai ainihin wato al'umma kuma India a yanzu hakan suna karfin tattalin arziki wanda ya fi wato bai kama hankalin mutum idan kurba shauran kasashe kamar Afrika da Kudu nake maka magana magana tattalin arziki bayan ta akwai Najeriya wacce ita ma tana buƙatar shiga wannan kungiyar BRICS sai dai a halin yanzu Najeriya na dan tunani tukunna
ita ma an dan dakatar da
ita da dai da wasu abubuwa da mu magana dan ba to Muhammad Bashir Ladan amfanin da kasar kuma ta samu ga shiga wannan kungiyar BRICS yafi yawa da wato ita kungiyar da ta amfana da kamar
haka
muna bukatar tsaro mamu bashin ladan idan ta duba da akwai boko haram wani suke fitinan mu da akwai shashirin na ingilishi
ke
wancan shashin yan abu na siyasa wancan shashin ya fi kamari saboda akwai
mu shaka da
sojoji ana kashe mana al'umma na bukatar tsaro mamu bashin ladan kuma muna bukatar wato cigaban man fetur mu
ani
shine babban matsalar
haka ne ka san har yanzu ba fara sarrafa shi
ba sarrafa shi anan ba duk cewa dai wasu kasashen na ce mana kamar waɗanda an suka mallake mu ga yanzu za ku kuyi amma har yanzu mun duba cewa amalin su ke manan nan bai ba mu jin dadin sa
shi sai mun ce wannan labari zamu dawo kai yayin da gwamnati za ta bayyana kanta za ta furta mata irin kalamu akai lokaci ya nuna mana ya tsaya amma Allah da zamu dawo kan wayannan duka wato mudu an yi duba da amfani da suke da shi mun gode wa Hadizatu Isa da Zakari Sadu a madadin duk abokan aiki Muhammad Bashir Ladan ne na gabatar da wannan shiri shi kuma wani lokaci idan mai kowa mai komai ya so
sangoma ko cin mutunci ba shi sauyin madan jarida dan uwa na dan jarida
to masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amerika a nan birnin Washington DC ga wannan
ya salamu
ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce mabakin talauci ja dukana ranci tunda uwa ta ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwa na tace ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na ke da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato iyaran sun yi barna nace ba ni bane ni ne shi annin bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai 25 nake biyan kudin ɗaki dan yi kallon duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abinda ina haihu zan sai rago in bayar a ce miji na yace ai sunan ya na dafa wake na na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaice ana ci gaba da kokari ta fannin diplomasiya a yau Lahadi dan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade a Najira da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harhari ta sama da kuma yin lugudan wuta a yankin da yaki ya daidaita wani sabon bidiyo na wasu mutane biyu da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su tun bayan harin da kungiyar ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba bara ya haddasa suka da bacin rai sosai a Isra'ila inda masu zanga-zanga a kasar ke ci gaba da matsawa gwamnati lamba akan ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wani babban jami'in kasar Qatar ya buƙaci Isra'ila da Hamas su himmatu sosai su kuma dauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da muhimmanci a lokacin da yayi wasu hirarraki da kafafen yada labaran Isra'ila yayin da ake ƙara matsawa bangarorin biyu lamba akan su yi kokarin cimma yarjejeniyar sulhu da za ta sa a sako sauran ƴan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da kuma yiwuwar tsagaita wuta a yakin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi a Gaza.
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tattiya na gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni wato Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu.